sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a yi sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalala Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio kuma su Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da batun APC na rabon mukamman jam'iyyar da nuna ba gaskiya bane. Taron majalisar manoma a Neja don noman zamani, fadakarwar 'yan jarida mata kan corona da magaram, haka nan muna dauke da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Kafin mu kawo duk waɗannan a dakaci labarun duniya.
Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya fada wa 'yan majalisar dokokin kasar a jiya Talata cewar ya damu matuƙa game da yawan karuwar cutar coronavirus a kasar, kuma ya nuna kyakkyawar fatan tare da yin taka tsantsan a kalamansa kan cewa za a iya samun allurar rigakafin cutar nan gaba. Babu tabbacin cewa za a samu ingantaccen maganin rigakafi, amma muna masu kaffa-kaffa wajen cewa akalla za a samu ingantaccen magani nan da lokacin hunturu da farkon zangon shekara mai zuwa, cewar shugaban cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci yayin da yake jawabi a gaban kwamitin harkokin lafiya da ilimi da kwadago na majalisar dattawan Amurka. Fauci ya kuma yi gargadin cewa har yanzu ba a samu damar shawo kan cutar ba. A yanzu muna samun sabbin masu kamuwa da cutar 40,000 a rana. Ba zan yi mamaki ba idan aka zarce 100,000 a rana idan ba a yi a hankali ba. Saboda haka ina cikin damuwa kwarai da gaske, in ji shi. Kwamitin ya gudanar da sauraron bahasi mai taken COVID-19, halin da ake ciki kan yadda za a koma bakin aiki da kuma bude makarantu, yayin da akalla jihohi 30 ke samun karuwan masu harduwa da cutar ta coronavirus, yayin da makarantu ke shirin sake budewa a watan Agusta da Satumba. Fauci ya ce mai yiwuwa ba za a samu allurar rigakafi ba zuwa lokacin. Wani bincike da makarantar King's College da ke London ta gudanar ya gano cewa mutanen da ke ziyartar shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter domin neman labarai sun fi fadawa hadarin yarda da ikirarin da wasu ke yi cewa annobar cutar coronavirus manakisa ce aka shirya. Rahoton binciken ya nuna cewa rukunin irin waɗannan mutanen sun fi yin buris da sakonnin da gwamnati ke fitarwa da ke kira ga jama'a su bi matakan kariya a yayin wannan annoba. Binciken har ila yau ya gano cewa mutanen su ne za su fi saurin taka dokokin kulle da aka saka domin dakile yaduwar cutar ta COVID-19. A farkon watan nan aka wallafa wannan bincike a mujallar Psychological Medicine da ke duba batutuwa da suka shafi yadda dan adam ke tunani. Masu binciken na King's College tare da haɗin gwiwar wani kamfani mai binciken jin ra'ayin jama'a da ake kira Ipsos Mori sun duba manakisoshin da ake ta yayatawa yayin wannan annoba. Fitacciya daga cikinsu ita ce wadda wasu ke yamadin cewa fasahar sadarwar wayar salula ta 5G ita ce ta haddasa wannan annoba. A 'yan makonnin da suka gabata an ga yadda wasu suka kakkarya turakun kamfanonin da ke samar da wannan fasaha ta 5G a sassan Birtaniya, abinda ya sa 'yan sandan London suka ce na da nasaba da amincewar da wasu suka yi cewa fasahar ita ce ta haifar da wannan cuta ta coronavirus da ke shafar numfashi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya tsawaita takunkumin sayan makamai da aka saka wa Iran wanda wa'adinsa ke shirin karewa a watan Oktoba. Yayin wata tattaunawa da kwamitin ta bidiyo a jiya Talata wacce ake yi sau biyu a shekara domin duba matsayar da aka cimma a kan yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka samar a shekarar 2015, Pompeo ya ce sabunta takunkumin zai buƙatar sasa hukumomin Tehran su shiga taitayinsu. A cewar sakataren al'ummar ƙasar ta Iran, sun jima suna wahala, suna kuma so hukumomin ƙasar su daidaita tafiyarsu. A watan Mayun shekarar 2018, shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga cikin yarjejeniyar wacce ake kira GCPOA a takaice. Ya kuma maido da takunkuman da Amurka ta saka wa Iran, waɗanda aka janye su ƙarƙashin yarjejeniyar. A matsayin martani ga wannan mataki na shugaba Trump, Iran ɗin ta fara ɗaukan wasu jerin matakai na ganin ta cimma muradinta na bunƙasa harkokin nukiliyarta. Sarki Filipe na ƙasar Belgium ya nuna takaicinsa kan shekara 75 da ƙasarsa ta yi tana mulkar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, mulkin da Belgium ɗin ta samu damar wawure arzikin ƙasar. Sarki Filipe ya yi waɗannan kalaman ne a jiya Talata, yayin da ƙasar ta Kongo ke bikin cika shekara 60 da samun 'yancin kai, cikin wata sanarwa da ya aika wa shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo Philippe Tshisekedi. Sarki Filipe ya ce, ina mai nadama bisa irin musgunawar da aka muku a baya, wacce ake fama muku ita a irin abubuwan da ke faruwa a wannan zamani. Ita dai wannan sanarwa ta kasance haƙuri na baya-bayan nan da sarkin Belgium da ke kan karagan mulkin ya bayar. A wata sanarwa da ya aikawa kamfanin dillancin labaran AFP.
Shirin Muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Muryar Amurka ake sauraro a wannan shiri na musamman. Jami'an jam'iyyar APC a Najeriya sun musanta bayanin cewa tuni har sun raba mukamai shiya-shiya don babban taron jam'iyyar nan da wata shida, wato watan Disamba. Musantawar ta biyo bayan labarin hakan ne da aka yayata a kafafen labarun yanar gizo. Mataimakin kakakin jam'iyyar na baya, Yakini Nabena, ya ce sam labarin ba gaskiya ba ne, don ba a zo lokacin fitar da jerin mukaman da shiyoyin ba. Hakanan shi ma tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso gabas Comrade Mustapha Salihu a zantawarsa da Sale Shehu Ashaka ya zayyana waɗanda suka fitar da labarin da masu neman haddasa husuma.
‘Yan riga malam masallaci ne kawai suka rubuta domin su dan watsa labaru na ƙarya na jita-jita. A yanzu wannan kwamiti a jiya ma tukuna aka rantsar da ita. Aka yi inauguration committee din jiya ne aka yi. A jiya ne tsohon chairman da ya shuɗe wato Victor Gado yin handing over, da ni kaina muka yi handing over wa sabbin kwamiti da suka zo. Na farko abin da ke farko a gaban su ba maganar zo ne ba ne, maganar sasantawa ne. Sai sun bi dattawan jam'iyya gaba ɗaya, founding fathers na jam'iyya gaba ɗaya, an bi sun samu shawarwari wanda aka ɓata masa rai an bashi haƙuri, an yi wannan gyaran na farko kuma. Kafin a zo a duba me ake ciki a ƙananan hukumomi, me ake ciki a gundumomi, me ake ciki a jihohi, su ma a gyara. Kafin a zo a yi maganar national convention da maganar zo ne. Maganar zo ne kuma ba abu ne wanda yake sai an yi wata ma na maganar zo ne shi kaɗai. Fadu wanda ya fitar maka da zo ne yanzu kawai ya fitar ne domin ya ɗanta ya ɗan samu attention kuma ya tada hankalin mutane, daman wasu aikin su kenan. Su ne wanda muke kira a turanci crisis entrepreneurs, suna nan suna yawo a gari.
Yanzu a tuna bayan rushe shugabannin gudanarwa na jam'iyyar da kwamitin zartar rasu ƙarƙashin shugaba Buhari ya yi, a naɗa gwamnan Yobe mai Malabu ne ya jagoranci kwamitin shirya babban taro don zaben sabbin shugabanni. Aminu Jan ne da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana rahoto kan wani taro na musamman na bunƙasa noman zamani.
Majalisar Manoman Najeriya ta gudanar da wani babban taron ta Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Taron dai wanda ya samu halartar manyan shehunan malaman aikin noma daga manyan jami'o'i na Najeriya. Ya maida hankali ne akan yadda manoman za su yi amfani da dabarun gwamnati domin bunƙasa sha'anin noman a zamanance. Mahalarta wannan taro dai sun nuna gamsuwa da yadda wasu jihohi kamar irinsu Niger da Cross River game da matakan da suke ɗauka na tabbatar da bunƙasuwar aikin noman a jihohin nasu. Kamar yadda Farfesan Noma daga Jami'ar Ibadan, Farfesa Muhammad Kuta Yahaya ya yi ƙarin bayani.
Number one, a cikin jihohi Najeriya da suke wannan budin anyan karkara, wannan an fara abun wajen shekara 6-7 da ya wuce, kuma yanzu abun ya kai matsayi kowane fanni Niger nake number one. Gwamnan Cross River Professor Ben Ayade ya yi wani rawan gani da duk duniya suna alfahari da shi. a cikin jihohi saboda me ya tashi ya sa noma gaba cewa anyan tattara tattalin arziki shine green economy yanzu aje abigona so ya yada makata na koko wanda za a mai da shi chocolate
gwamnatin jihar Niger dai ta nuna gamsuwa da irin shawarwarin da shehunan malaman jami'ar akan aikin noma suka bayar a wajen wannan taro inji kwamishinan kula da dabbobi da gandun daji a jihar Niger Alhaji Haruna
muhimman abubuwa da ake tattaunawa ya hada da yadda za mu karfafa ma manoman mu noma na zamani yadda za mu karfafa ma ita ma gwamnati ta karfafa ma noma na zamani ya kamata ta nemi kwararrun ma'aikata
shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar manoma a jihar Niger Alhaji Shehu Yusuf Galadiman Kwantagora ya ce tabbas za su hada kai da gwamnati wajen bunƙasa noman to amma fa suna buƙatar a samar masu da kayan gudanar da noman na zamani kuma a sauƙaƙe
to kaga idan za a samu na hanyoyi masu sauƙi da za a yi noma da yawa akwai kaman tractor haka ka gani alamar manomi ba nashi bane to amma kaga akwai abin da muke cewa kaman power tiller ƙananan tractor shi wanda suke ƙanana ne to su da muhimmanci irin wannan sai ga ɗan manomi ko manoma suna wuri kusa suna haɗa su sai shi
duk da yake dai an gudanar da wannan taro a daidai lokacin da dubban manoma a yankunan karkara na arewacin Najeriya ke fuskantar ƙalubalen tsaron 'yan bindiga to amma masu nazari sun ce gudanar da taron na da fa'ida matuƙa musamman ta fuskar samar da sahihan hanyoyin bunƙasa noman Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
gaishe ka Mustapha da sauran ma'abotan muryar Amurka don majiya kwakwara ta labaru daga tushe Adamu garamta jamhuriyar Niger rashin kungiyar yan jarida mata na Afirka yayi taron fadakarwa ne kan kare kai daga annobar coronavirus a zakanin malaman sakandare
burin kungiyar na APAC dai shine na ta kama ma gwamnati a yaki wannan cuta ta coronavirus Hadiza Hima ita ce shugabar APAC rashin jihar da magaran ta yi bayani kamar haka
wanda ya kama muna muka gudanar da wannan aiki shine majalisar mashawarta na nan da magaran ta tallafa muna da kuɗi kuma ta ba mu kayan aiki kamar irin wannan na wanke hannu da takunkumi ta tallafa mun da shi akwai director na kiwon lahiya shi ma ya zo shi da kanshi zo ya ba da darasu ya wayar da mushanni da wannan ƴan kungiyoyin a fakkai biskan wannan cuta ta covid 19 wakilin director ilimi shi ma da tasu ma'aikatan ita ma ta tallafa mun da abun wanke hannu kuma da takunkumi wanda zamu gama mu ba wa'annan mushanni in suka tahi lakwal insu za su raba ma sauran mushanni kuma hallo yanda za su waye ma sauran mushanni kai
Abdu Tuzuku magatakarda na shugaban majalisar mashawartan na da'irar da magaran yayi bayani kamar haka
yawa fatan mu da cewar na tsamani in lissafi za a yi mu shina dai a cikin jihar nan ta da magaran za a samu dubanne wanda suke aiki na biyu to ba a iya kiran kowa a lokaci guda shine yasa aka kirayi wa'ansu daga cikin su zo su shi ne muke cewa formation de formateur su zo su dauki horo wanda horon da su kuma Allah ya dora musu yawanin su koma su masu horo wanda Allah ya sa su zo ba tunda ba za a iya daukan kowa lokaci guda ba a kawo shi kenan fatan mu in sun dauki wannan horo su yi kokari su isar ga sauran abokan su mushina kuma ga yara yanda aka dauki engagement din za a rika wayewa mutane kai sai mu ce Allah saka da haira saboda kun san kungiya ce wadda muke da convention da ita da Conseil Regional da APAC mun yi sinyan convention kamar irin wannan abubuwa ya samu yarjejeniya yawa kamar irin wannan abu ya samu zamu zo mu zamna gasharan da zaka kama mun gasharan da zaka kama duka ko buri guda ne muke tsayi kasal mu Niger ta zamna lafiya kuma Allah ba ta lafiya
Habu Mudi shi ya wakilci director ilimi na jihar da magaran ya ce horon ya zo daidai a lokacin shi
eh ba kun bane wanda yake muhimmanci cikin abun shine kamar harkar sensibilization to yau mun waye kai mun gode musu da suka tana da wannan asaman sogondar masu kula da harkar ilkol na CIG da lise saboda nan ne muka gani matsalar ta hiyawa a yanzu ita wannan cuta ta watsi ne a duniya kuma inda kamar lakwal matattar yara inda za ka gani muna da tabbasu makin da za su samu kamar dalibi 3,000 zuwa 4,000 kenan da suka yi wannan tunani suka ce za su tattaro CIG mushinan su zo nan a ba su horo na musamman in suka samu wannan horon nake ganin su ma in suka je za su faɗakar da abokan su mushinan lakwal
ita kuwa Absatu Sa'adu malamar makaranta ce cewa ta yi su da suke kauye horon ya yi musu daɗi.
Sunana Afsat Sa'ada Muhammad, madan ƴan mata ce da SBT a Soyoji Ons babban tarki. Ba cikin gari ba, lokal ɗin take babban tarki, a ƙauyuka ne take. Tun da ta wannan hanya ce za mu je mu wayar da kan yara na canga. Domin ko su har yanzu suna hangen wani abu daban a cikin wannan cutar. Din da akwai yaran da babu su ma iya zauwa lakwat, suna cewa wai saboda wannan ciwo ko kuma sun duba ma ta suke ma babu wanga ciwon. Amma yanzu da wannan aiki wanga horar da aka mana, zan mu je mu wayar musu da kai.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
Kana shafa, ana sauraron wannan shirin na musamman ne daga muryar Amurka. A shakata da wannan. Yayi na shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da hantsi, kuma barkanku da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'awiya. Shirin namu a yau za mu ji dalilan da ya sa masana ke cewa cutar coronavirus na saurin yaduwa inda akwai cunkoso. Kana za mu ji yadda ita annobar ta COVID-19 ta shafi yanayi. Kamar dai a makon jiya, muna tare da Farfesa Adam Idris Tanko, masani kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya, da kuma Farfesa Aliyu Jauro, shugaban hukumar tsarawa da tabbatar da bin doka a fannin muhalli ta Najeriya, wato NESRIA. To Farfesa, wai shin ta yaya cunkoson mutane ke taimakawa wajen yaduwar cutar coronavirus?
Batun cewa cutar corona na da saurin yaduwa a wajen da ake da cunkoso, wannan babu shakka. Idan an lura bayani da muka yi na baya, ita corona tunda kwayan cuta ce wanda kai ba ganin ta kake ba, amma dai ka san tunanin kamar yadda baka ganin iska amma kana shaka, to haka ita ma take yawo, haka take jikin duk wani guri zaka taba, haka take duk inda zaka zauna. So idan har aka samu cunkoso, tabbas zaka dauka daga jikin wani, zaka dauka daga gurin da ya taba, zaka dauka daga gurin da abin da ya fada, zaka dauka abin da ya ci, zaka dauka abin da ya sha. In dai akwai cunkoso a gurin, yawan cunkoso zai sa yawan mutanen da za a samu, to shi yasa sa ake kokarin mutane su rarrabu ko da wajen zama bai kamata a ce an zazzauna inda za a harhaɗa jiki ba. Mutane suna ganin yadda ake shiga kasuwanni, suna ganin yadda ake shiga wajen harkar kallon bola, har wajen masana'antunmu da ayyuka da makarantu da masallatai da masu shiga coci-coci, duka an saboda cuɗanya da ake da samun cunkoso a gurin, ana ganin cewa wannan an samar da yanayin da tabbas cutar corona zai yaɗu a jikin mutane.
A nasa ɓangaren kuma, Farfesa Aliyu Joro ya yi bayani ne kan yadda annobar ta shafi yanayi.
Kware da gaske kullum corona wanda ake kira lockdown yanayi ne wanda ya shafi muhalli ta bangare biyu, ya amfane shi ta bangare daya kuma za mu ce ya cutar da shi. In muka duba yanayin al'amura na dan adam, kowa da garin Allah ya waye yana fita ya tafi harkoki, ana neman abun da za a samu bakin salati. To yawanci hanyar tafiyar nan shine hawa mashina, motoci, jiragen kasa. Wasu masu kan tafi kasashen waje a jiragen sama. To duk yawanci ilahirin wayan abubuwan hawa suna amfani da man fetur. To shi man fetur din nan in ya kone yana fidda hayaki wanda yake gurbatacce. To wannan gurbatan yana shafan yanayi, cikin yadda yake shafa shi yake jawo dumaman yanayi da sauransu. Sannan kuma yawanci wannan abubuwan hawa suna ƙara sosai in aka hau su. To wannan ƙaran shi ma yana cutar da muhalli, yakan jawo dan adam ya samu sa ciwon kai, wasu ma yakan jawo musu hawan jini. To saboda wannan zama a gida da ake yi, babu wannan amfani da wayannan abubuwan hawa. To akwai ma'aikatu masu kere-kere, masu hade-hade, duka su ma yawancinsu sun daina ayyuka ko kuma sun rage aikin da suke yi sosai. Su ma suna ɗaya daga cikin masu gurɓata su iskan. Wasunsu ma suka yi hade-hade, sauran ruwansu wanda yake gurɓace da waɗansu sinadarai sukan saki wannan sinadarin cikin waɗansu ruwa, tafkuna, koguna. To saboda rashin aikin nan da ba sa yi ya jawo wayannan koguna da tafkuna sun zamana ba za su samu wannan gurɓataccen ruwan ba. Kun ga duka wannan hanya ne da ya taimaka muhalli. To inda kuma ya cutar da muhalli za mu ce shine akwai wasu ayyuka wanda da ake yin su, amma saboda wannan kulle ya zamana ba za a fita a yi ba, kamar aiki na baban bola, yadda za a je a tattara shara a je a sake amfani da shi, wato circular economy. To wannan ya rage wannan aikin sosai. Sannan akwai nau'uka na shara wanda wannan kullen ya jawo wannan sharan ya gabu, kamar yawanci sun mutu ya je sayan abinci ba zai zauna ba sai dai a sa masa ko a roba ko a leda. To a dalilin haka sharan nan ya karu. Sannan akwai amfani da abubuwa don kare jiki daga wannan cuta na corona, su nox mask wanda ake rufe hanci, da kuma su hand gloves, su a safan hannu, da shi kansa riga da ake sa. To akwai da mutane suna amfani da shi ko yaushe za su fita. Sannan akwai waɗanda masu aiki a gidan shan magani na maganin corona suna amfani da su, saboda haka an samu ƙarin irin wannan nau'in shara wanda ya zamana zai cutar da muhalli. Wayannan duka in ka dube su za ka ga wannan ya cutar, wannan kuma ya amfanar. So me zai faru in an dawo?
Za ku sani idan kun kasance da mu a makon gobe. A nan za mu ja labulan shirin a yau. A madadin dukkanin abokan aiki na da ma bakin namu, Farfesa Adamu Idris Danko da Farfesa Aliyu Jauro, sai wacce ta daidaita mana sauti, Julie Leathers Gresham, ni Aisha Ma'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.
Masu sauraron muryar Amurka, a irin wannan rana, Awal Garba kan kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Kun ne da jaridar Jamhuriyar Kamaru, Allah farkon shafin ta kinin cewa wajen kasar Kamaru ta kafa wata kwamiti ta musamman domin duba waɗansu manyan hanyoyin kasar. Kasancewar tana ƙoƙarin yi musu kuskure ma. Jaridar Lejin kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita ma ta hango mana cewa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na ƙasar Kamaru ta yake kokarin karbar manyan bakin kasashen nahiyar Afirka ga dukkan alamu da hukumar kwallon kafa wanda ke da headquarters ta a can kasar Masar tana neman ta janye wa kasar ta jamhuriyar kamar shirye-shiryen gasar a shekarar 2021 da cewar kasar kamar ta kammala gina filayen wasanni ta guda shida. Jaridar Le Message kuma ta kasar kamar ta ce akwai matsalar tsaro a binnin tarayya yawun da ba da gwamnatin kasar an da aka samu fashewar waɗansu abubuwa guda biyu amma ana alakanta fashewar da ga 'yan adawar kasar jamhuriyar Kamaru waɗanda ba sa buƙatar gwamnatin shugaban biya da ci gaba da gudanar da harkokinta a faɗin kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar La Republique kuma ta kasar Kamaru ta ce ana rikirin cewar minista tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Musa Jesuf Beti Asumu ya kwashe waɗansu maƙudan kuɗaɗe wanda yake gina waɗansu makamakan gidaje a birnin Yaounde. Jaridar Kamaru Tribune kuma ta gaya mana cewar mahukuntan ƙasashe guda biyu ƙasar Kamaru da ƙasar Equatorial Guinea ta ɓangaren diplomasiya sun gudanar da waɗansu tarukansu a birnin Yaounde domin ɗinke barakar da ke tsakanin ƙasashen guda biyu kasancewar an yi zaman ɗanɗa a waɗansu watanni can baya amma yanzu gwamnatin ƙasashen sun kammala zamansu da suka yi na kwanaki uku Allah yanzu haka suka sasanta rikicin da ke faruwa. Jaridar Dison kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ce tawagar ayar motocin da suke kaiwa al'umman bangaren jihohin Ingilishi guda biyu kayayyakin agaji yanzu dai masu ɗauke da bindiga sun kona motocin amma sun haɗu da fushin jami'an tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamaru anda suka ɗauki faɗi a tsakaninsu. Jaridar Dusahel kuma ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta hangwama da cewar a birnin Maru ambaliyar ruwa ya rusa gidaje masu ɗumbin yawa bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Informatel wanda ta labarta mana cewar kotun masu yi wa tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar Kamaru zaman ƙasa ta Operation FRG ta ƙasar Kamaru ta ce za ta fara binciken tsohon ministan ruwan sha na ƙasar Kamaru da hasken wutar lantarki a Tanganyika na shari'a bayan ya kwashe sama da shekaru uku a gidan yarin da ke birnin Yaounde domin ana tuhumarsa ne da sama da faɗi da maƙudan kuɗaɗen ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk abin da ke da kyau ga Asiya yana da kyau ga Amurka, inji Gloria Steele, babbar mataimakiyar shugaban gudanarwa a sashen da ke kula da harkokin Asiya a hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka, wato USAID, yayin wata hira da aka yi da ita a kwanan nan, inda ta ƙara da cewa manufar mu a Asiya ita ce a taimaka musu su samu wadata, ƴanci, su kuma samu dogaro da kai. A cewar Steele, hukumar ta USAID ta yi nasarar taimakawa Vietnam wajen inganta gogayyar da take yi da takwarorinta ta hanyar ƙara nuna gaskiya da kuma faɗaɗa ayyukan kasuwanci a ƙasar.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region.
Yanzu Vietnam na ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a wannan yankin. Sun nuna ƙwazo a gogayar da suke yi a ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin duniya ta WEF a wannan yankin, wanda hakan ya yi tasiri wajen kyautata rayuwar al'ummar ƙasar tare da samar da kasuwanni ga Amurka.
As well as markets for the US.
A Indonesia, hukumar ta USAID ta taka muhimmiyar rawa a bunƙasa fannin makamashin ƙasar, a cewar mataimakiyar shugaba Steele.
We have been working with Indonesia, particularly in
aiki tare da Indonesia musamman ma a fannin samar da makamashi, kuma sun himmatu wajen ganin sun bunƙasa harkokin samar da makamashi a zamanance, abinda ya ba 'yan ƙasar damar gudanar da ƙwararren harkokin kasuwanci a cikin gida da kuma damar da ya ba Amurkawa wajen zuba hannayen jari. A Philippines, USAID ta tallafa wajen saka hannayen jari don bunƙasa fannin haɗa-haɗar banki ta hanyar amfani da wayar salula, abinda ya ba mutanen da ba sa iya kaiwa ga banki damar sarrafa kuɗaɗensu ta hanyar amfani da wannan fasaha.
Har ila yau hakan ya bude wata kofa ta biyan kudade ta kafar yanar gizo ba wai kawai don harkokin kasuwanci ba har ma da gudanar da ayyukan more rayuwa ga waɗanda ba su da ƙarfi da waɗanda ba a damawa da su a ƙasar. Hukumar USAID za ta ci gaba da taimakawa ƙasashen Asiya su samu ƙarfin dogaro da kansu saboda a samu musu saka hannayen jari a fannin kamfanoni masu zaman kansu. Babban mataimakin shugaban gudanarwa Steel ta ce USAID na shirin yin aiki tare da gwamnatoci don su tsara manufofinsu ta yadda za su iya tafiya kafada da kafada da fannin kamfanoni masu zaman kansu ta yadda za su shiga a dama da su ba tare da kowa ya cutu ba. Shashi kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Nasiru Adamu Elika da na gabatar nake cewa wassalam.